أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukan yabo da godiya da jinjinawa sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah mai kowa mai komi wanda cikin ikon shi ne da amincewar shi ya kaddara haduwar mu a wannan masallaci a wannan yammaci na ranar Juma'a wanda ya daidai da 3 ga watan Jumadal Ula hijira annabi sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 445 wanda ya daidai da 17 ga wata na 11 miladiya ta 2023 domin ci gaba da karatun mu ganin wannan majalisi ana karanta iziya to zamu Malam Ismail bai samu ba damar gabatarwa zamu ci gaba da karatun mu na Umdatul Ahkam da darasi na gaba na da ya gabata mun ga hadisi na wato mun tsaya karshen hadisin Abdullah ibn Amr yadda Allah ta tabbata a gare su yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama waqafa fi hajjatil wada yayi tsaye wato a lokacin da aka yi wato hajjatul wada hajj ta ban kwana wato a saman taguwar shi faja'alu yas'alunahu yasa bai suka kasance suna tambayar shi faqala rajulun sai wani mutum yace lam ash'ur fa halaqtu qabla an adba wato ya rasulullah ban kula ba banka aka ba sai nayi aski kahin in yanka abin yankana qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace mishi idbah wala haraj ka yanka babu wani babu komi babu damuwa waja'a akhar sai wani mutum shi ma yazo wa qala yake cewa lam ash'ur fa nahartu qabla an armi wato ya rasulullah ban kawo aka ba ban kula ba sai na fara yanka kahin in yi jiwa annabi sallallahu alaihi wasallam yace irmi wala haraj yijiwa babu damuwa fa ba su ila yawma idhin an shay'in quddima wala ukhira illa qala if'al wala haraj wato a wannan rana ba a taba tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam wani abu wanda aka jinkirta ko aka gabatar face sai yace if'al wala haraj aikata babu komi babu wato matsala kenan mun gani cewa ajiya karatun mu na karshe game da hukuncin jera wato ayyuka na hajji a ranar layi ranar 10 ga wata wanda muka ce malamai suka ce mustahabbi ne zamanto an jera su amma an ka gabatar da wani kahin kai wani babu damuwa kenan jerawa muka ce shine abu na farko shine kai jiwa abu na biyu shine ya zamanto kai yanka abu na uku shine kai aski ko kuma kai sassare kai kwaskwas abu na hudu shine kai tsawafi ina wannan abubuwa guda hudu shine ake yi sune ake yi a ranar wato 10 ga wata na wato Zulhijja idan aka sabko daga abin da ya shahi Arafa aka zo Muzdalifa aka kwana daga Muzdalifa kai sai za a zo Mina a huce a je a yi jiwa to kenan wannan hadisi zamu gani daga cikin abubuwan da zan dauka shine wato halaccin wato tambaya akan wata mas'ala lokacin da wato yanayin ta yazo misali nan ana haji ne ana jiwa ayyukan a lokacin ayyukan ne aka yi tambaya kina abin da yafi dacewa mutum lokacin abu kai tambaya akan abu kamar misali yanzu muna wani lokaci muna Jumada Ula baka zo ba tun kafin haji ta zo a irin wannan lokacin ka ringa tambayar mutumin da yayi kaza a haji kaza da kaza da kaza babu laifi kana iya tambaya amma abin da yayi lokacin abu a lokacin ka ringa tambaya abu kamar yanda nan sahaba annabi sallallahu alaihi wasallama wato suka tambaye shi game da wannan ayyuka sannan kuma hadisin yana nuna mana mustahabbancin jera wannan ayyuka amma idan aka samu sabani baka mutum bai jera ba kenan babu laifi wato akan haka kamar yanda bayani ya gabata idan yau insha Allah zan mu tashi hadisi na gaba malam yake cewa al hadisu sadis wal arba'una ba'da al mi'ataini wa ana abdurrahman bin yazid an nakhai annahu hajja ma'a ibn mas'ud فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات فجعل البيت أن يساره ومنى أن يمينه ثم قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم وتونا حديثي شيكم رواية شرق عبد الرحمن لن يزيد النخعي الله سبحانه وتعالى يجيكنشي يكتشي وسن يحج تاردع Abdullahi dan Mas'ud yarda Allah ta tabbata a gare shi. Fara'ahu yarmi al-jamratul kubra. Wato sai wato Abdurrahman ya gani Ibn Mas'ud yana yin jiha ga jamratul kubra wato wajen jiha wanda yake babba. Bi sab'i hasayatin da wato abin da ya shahi duwatsu guda uku ko kuma tsakuwa guda bakwai. Tsakuwa guda bakwai. فجعل البيت ان يساره سي سنيا واتو داكن كعبا ا بنغارن شي نهغوم ومنا ان يمينه منا كما تنا بنغارن شي نداما ثم قال سنن يتي هذا مقام الذي انزلت عليه سوره البقره صلى الله عليه وسلم يتي wannan wajen da kuka ga na tsaya ina wannan jiha wannan wurin ne da aka saukar ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wato surah al-baqara kina wannan shine tarjumar wannan hadisi yana daga cikin wato ramyul jamrat ayyuka na wato ranar 10 ga wata shine muka ce jiha kamar yanda muka gani a wato hadisin da ya gabata cewa cikin ayyamut tashriq akwai ayyuka da ake babban aiki na ranar wato abin da ya shahi 10 sune wannan abubuwa guda hudu kama yanda bayani ya gabata akan su to wannan hadisin yazo ya nuna mana kenan abu na farko da ake yi shine wato jiha akan aljamratul kubra ko kace jamratul aqaba duka wannan suna ana kiranta wajen jiha guda uku ne akwai aljamratul wusta jamratul sughra akwai jamratul wusta sannan jamratul kubra jamratul as-sughra ita ce ta farko tukun jamratul wusta ta tsakiya sannan kuma aljamratul kubra ita ce ta ƙarshe to wannan ta ƙarshen ranar 10 ga wata a ita kadai ce mutun zai yi jiha a ita ce mutun zai yi jiha a ta ƙarshe zaka yi jiha tsakuwa guda bakwai a wannan kenan in ka taso daga Muzdalifa kai tsaye ka zo Mina hucewa zaka kai kaje can ƙarshe inda jamratul kubra take kai jiha wannan guda bakwai to wannan hadisin zai karantar da mu ina ne mutun zai tsaya yayin da wato yazo yin wannan jiha saboda sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ta karantar da mu komi addinin musulunci he da ya karantar da kai to shine Abdurrahman bin Yazid yake cewa ya ga wato Abdullahi yayi haji tare da Abdullahi dan Mas'ud yace sai ya tsinkaye shi yana jiha a jamratul kubra bi sab'i hasayatin da tsokuwa guda bakwai kina tsakuwa guda bakwai wannan da su ne ake jiha da su ne zaka yi jiha inda ake cewa a Hausa ake cewa jiha shedan a wajen jiha shedan yace faja'al albayta an yaminihi wa mina an yasarihi sai ya sanya dakin Ka'aba a bangaren shi na dama sannan ya sanya wajen Mina a bangaren shi na hagu kina misali a ce mu da muke fuskantar misali nan muna fuskantar yamma a ce ga wajen da za a yi jiha kenan bangaren Ka'aba tana bangaren ka na dama sannan bangaren Mina tana bangaren ka na wato abin da ya shayi hagu kenan anan zaka yi jiha guda bakwai sai shi Abdullahi dan Mas'ud yake cewa hadha maqamul ladhi unzilat alayhi suratul baqara sallallahu alayhi wa sallam yace wannan wurin da kuka ga na tsaya wurin da aka saukar ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama suratul baqara ne wato kuma ya ambaci suratul baqara anan malamai suka ce saboda da yawa daga cikin ayyukan haji sun zo a suratul baqara shi yasa ya ambaci wato suratul baqara kenan wannan hadisin yana nuna mana wato abu na farko shine irin fiqihu na Abdullahi dan Mas'ud da kuma irin yanda sahabbai suka kasance suna kwadayin bibiyar yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake aiki. Ka duba ka gani hatta da wurin da ya tsaya yayi jiwa, sahabbai da suka kiyaye wannan wurin. Mun gani a hadisai da dama a baya irin yanda daga cikin sahabbai Abdullahi dan Umar ya zamanto yana koyi da Annabi sallallahu alaihi wasallama ga dukkan abin da yaga Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi shi ma yayi. Hatta da wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo yana tayya akan hanya, sun zo akwai wata itaciya to reshen ta ya dan lankwaso haka. Annabi sallallahu alaihi wasallama da ya zo zai huce sai ya dan duka ya huce saboda reshen wannan. To shi Abdullahi dan Umar hatta lokacin an sare itaciyar ma in yazo nahi ya dan duka irin yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance rai, wannan yake nuna wa irin yanda ya rike bibiya Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yanda bayani ya gabata. To sahabbai haka suka kasance suna koyi da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sannan wannan hadisin yana karantar da mu abinda zakka fara, abinda zakka yi na ranar Idi shine ar-rami, shine jiwa. Jiwa wace wani wuri ne zaka yi jiwa? Shine wurin Jamratul Kubra, wato wajen jiwa wanda yake babba, nan ne shi kadai zaka je kai jiwa. Sannan idan zaka yi jiwa zaka fuskanci wato ramin da ake jiwawa, sannan ka sanya wato Ka'aba ta zamanto a bangaren ka na dama, sannan Mina ta zamanto a bangaren ka na hagu. Misali a ce nan gashi nan wurin, kamar yanda muka bada misali, gashi nan ka zo daga nan Mina, to ka isko wajen haka, kina hika komo daga bangaren gabas misali tunda wurin a nan yake, kina Mina ta koma bangaren ka na wato abin da ya shafi hagun Makka, ta koma Ka'aba ta koma bangaren ka na dama, kina haka sunna ta karantar, kina haka zaka yi sai ka je kai wannan jiwa wato guda bakwai. Kuma wannan yake nuna mana cewa duwatsun da ake jiwa da su ne tsakuwa, tsakuwa ƴan kankana guda bakwai wanda zaka yi jiwa guda bakwai sannan ya isa. Kenan ba manyan duwatsu ba zaka dauka, kuma ba wata jiwa bace ba sai ka dage da kare, kawai shi'ar ne na musulunci. Kenan ka zo wannan kawai kai jiwa wannan guda bakwai shine musulunci wato ya karantar. Dan wasu da yawa zaka gani abubuwan mamaki, wasu da yawa mun gani a bidiyoyinka wanda kuma in ka je a gabanka wasu abubuwan zaka ga sun faru. Wani da kaga yayi baya ya zo da gudu yayi jiwa, kai kace ko wani dauka ake shedan ne yake nan yana tsaye ku ringa jiwa, kaga shedan ai ba ya tsaya ba ka ringa jiwa. Wani kuma yabancin yayi jiwa ya tattaro tsakuwar da ta fadi ya kwasa ya jiwa da wasu bidiyo na ruwa da wani duka kaga yana jiwawa. To kaga duka wannan abubuwa ne wanda wato mutane kawai dai suke yi, amma dai ba shi bane karantarwa ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sannan kuma wato wannan hadisin yana ƙara nuna mana wato koya aiki, ka koya ma mutum wato wani abu da aiki da yin abu. Kaga nan Abdullahi dan Mas'ud wato ya koya musu wato yanda ake jiwa da a aikace ya koya, saboda duk lokacin da aiki za a koya shi a aikace ya hi zama. Mafi yawa zaka gani idan karatu ne aka zo ana theory da practical, wanne yahi practical ta yi, saboda practical abin zai zamna lalla ka jarraba zaka gani da idanka, kai ma ka jarraba zai hi zama a kwakwalwarka. Farakon da ya zamanto wato haka a karance ne aka karanta maka wato ya huce. Kenan duka wato wannan hadisin yana karantar da mu wato wannan abubuwa. Sannan kuma yana daga cikin wasu sunaye da mutane suke kiran wato al-jamrat, Jamratul Kubra su ce mata ash-shaytanul akbar, Jamratus Sughra su ce mata ash-shaytanul asghar, wacce kuma kina wannan duka bai tabbata ba, kuma abu ne wanda bai dace ba, kamar yanda malamai da yawa suka yi bayani akan wannan bai dace ba a ringa fadin wannan. Kenan yanda shari'a ta karantar da sunan cewa Jamratul Aqaba ko kuma Jamratul Kubra ko kuma kace Jamratul Wusta ko kuma kace Jamratul Sughra ta farko, kenan wannan ya wadatar da kai ga maka dauki wani suna wato ka ringa fadi. Allah ya datar da mu. Sai malam yace al-hadisu sabi' wal arba'una ba'da al-mi'ataini. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال والمقصرين وتوانا حديثي روايه دغا عبد الله دان عمر يردا الله تتبتا اغاري شي يازو دان يمنا نوني غمدا واتو مرتبه تايين واتو اسكي ya zamanto kai kolo a haji ko kuma kai kwaskwas wanda take sassaye Abdullahi dan Umar yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala lalle annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce allahumma arhamil muhallaqin yayi ma wanda suka yi wato kolo addu'a yace ya ubangiji irhamil muhallaqina ka jikan wato wanda suka yi kolo a haji sahabbai da suka ji wannan sai suka ce wal muqassirina ya rasulullah ya rasulullah a hada wanda suka yi sassaye su ma a hada da su saboda an samu wasu musiba ko lohe suka yi sassaye annabi sai ya kara cewa dai allahumma arhamil muhalliqina ya allah ka ji kan wanda suka yi kolo a wannan haji sahabbai a lokacin da suka kara suka ce wal muqassirina ya rasulullah to anan wannan ruwaya ya kawo yace wal muqassirin annabi sai ya musu amma ya tabbata a tarwaya annabi sai da yi musu addu'a su uku a lokacin ma nabin da suka ce wal muqassirin annabi ya kara cewa allahumma arhamil muhalliqin ya allah ka ji kan wanda suka yi kolo wanda suka sabke gashin su gabaki daya to ana hudu sai annabi ya ce to wal muqassirin su ma wanda suka yi kwaskwas suka yi sassai wato allah subhanahu wa ta'ala wato a gama da su a jikan su kinan nan annabi sallallahu alaihi wa sallama addu'a ce ai yana nema ma wato wanda suka yi kolo rahama ubangiji subhanahu wa ta'ala a wannan hajjin da su ko kuma a umara duka gabaki dai sabaun a haji kai kolon ko kuma a umara kai malamai suka ce duka ya shiga ka shiga kalkashin wannan addu'a da annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi ma wato hasso uku to amma kuma wanda yayi kwaskwas shi ma fa inda sahabbai nan suka ce qalu wal muqassirin ai a gama da wanda suka yi sassaye ya rasulullah to su ma sai aka gama da su wato su ma wato su yi to shi yasa malamai suka ce yin kolo a haji shi yafi illa idan ya zamanto misali a haji ko umara illa idan ya zamanto umara ce misali ka ta yi umara to kuma gashi haji ta matso idan ka yi kolo la alla bazakka samu bagashin ka ba zai iya hutawa ba lokacin haji kai aski to she malamai suka ce anan umarar da zakai babu laihi kana iya kai sassaye kenan a haji sai kai me sai kai kolo amma in san samu kai kolon yayi in kuma kai kwaskwas ma ita ma ta yi amma dai can addu'a nawa gare su addu'a uku wannan kuma addu'a nawa addu'a daya annabi sallallahu alaihi wasallama yayi musu kenan al afdal shine zamanto wato alhalq shine ka aske gabaki daya saboda ya fi kai matuka game da wato abin da ya shahi ibada kuma ya fi nuna kaskancin ka kaskantar da kanka ga ubangiji subhanahu wataala saboda da yawa wasu aske kai kai tal'in nan wato yana nuna mutun ya kaskantar da kanshi baka gani ba irin film ma wasu film zaka gani an ma mutun kolo an nuna kenan kai ba kowa bane ko wani abu makamancin haka to kama ubangiji wannan kana kaskantar da kanka wato zuwa ga ubangiji subhanahu wataala kuma a kalkashin haka kana samun addu'a da annabi sallallahu alaihi wasallam ya nema maka hasso uku da Allah subhanahu wataala wato ya ji kanka kina wannan hadisin yana nuna mana kina halaccin yin kolan da kuma halaccin yin kwaskwasin sawa'un a haji ko kuma wato a umara kuma ba shakka cewa yin kolo yafi yin kwaskwas wato falala kamar yanda wato ya gabata sannan kuma irin halaccin wato addu'a da rahama game da mutumin da ya aikata wani aiki na wato ibada na aiki na da'a na biyayya ga ubangiji subhanahu wataala kuma babu laihi ka kara mishi addu'a ka memeta kai tikrarinta kaga nan annabi sallallahu alaihi wasallam kara memetawa cewa Allah subhanahu wataala wato ya ji kan wanda suka yi kolo sannan kuma game da abin da ya shahi aski wannan bai zamantawa game da wato bai shahi mata ba saboda wannan ya dauki wato ya shahi maza ne duk da yazo ana cewa mata suna iya su gama gashin su gabaki ɗaya su dan guntsire dan kadan to amma bai shahe su ba su zamanto sun yi kolo kan mace ta yi haji ta ce ta ji ai hadisi annabi ya ce ajigan muhallikin sai kolo to wannan kaga bai dace ba saba ma wato shari'ar musulunci ne to a wajen haji ko umara da mutun yayi kolo ko yayi kwaskwas wanne yayi abinda ya dace aka yi kwaskwas kai kwaskwas in kai kolan kuma didda ba a rawaito ba hani akan yin kolan amma akwai lokacin da wato malamai suka yi hani akan yin kolo saboda me suka ce siffa ce ta khawarijawa idan aka ganka da kolo kawai khawariji ne sai zamanto ana kyama kuma duk ba a rawaito ba cewa dai annabi sallallahu alaihi wasallama wata rana a zuwa mishi aski an ce ya mishi kolo fi ma na'lam amma dai abin da yafi dacewa kenan al'asl sai ka koma al'ibaha amma idan wani abu ya zamanto yin kolan ya ci karo da wani abu sawa'un ko kuma siffa ce ta wasu wanda ba abin da ya shafi addinin musulunci ba su sun hutu daga abin da ya shafi aqida wanda take nagartacciya kenan ka nisance shi kaje kai wato kwaskwas in ka ko kuma kai askin ka sample ake cewa amma irin wannan kai turwa ko shi kuma haramun ne shi haramun ne annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hani game da abin da ya shafi alqaza shine kai aski bangare guda ka kwashe bangare guda ka bar bangare guda annabi sallallahu alaihi wasallam yace kai aske shi ga baki ɗaya ko kuma ka bar shi wato ga baki ɗaya ka ringa tsaftace shi kenan wannan wato game da abin da ya shafi shi sannan kuma a wannan hadisin dai zan mu gani irin kwadayin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam game da wato neman rahama ta shahi al'umma ga baki ɗaya ta shahi kenan suwa da suwa misali da wanda suka yi kolo da wanda suka yi sassaye ka gani da a ce da gabaki ɗaya tana yiwa a wajen sahabban gabaki ɗaya kowa kolon yayi amma dan kwadayin rahama ta gama kowa la'alla wani ya zo bai samu ba damar yin kolo kenan ka gani sai suka ce ya rasulullah wal muqassirin annabi ya ƙara da yace al muhalliqin suka ce wal muqassirin ya ƙara al muhalliqin daga na hudu yace to su ma wanda suka yi sassaye Allah subhanahu wataala wato ya ji kansu kuma wannan hadisin yana ƙara nuna mana irin kyakkyawan hali da kuma cikar annabi sallallahu alaihi wasallama game da wato ɗabi'ar shi sai malam yace al hadisu thaminu wal arba'una ba'da al mi'ataini wa ana aisha radiyallahu anha qalat حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النهر فحاضت الصفية فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله فقلت يا رسول الله إنها حائض قال أحابستنا هي قالوا يا رسول الله إنها قد أفاضت يوم النهر قال اخرجوا وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرى حلقة أطافت يوم النهر قيل نعم قال فانفري وتوانا حديثي شكما رواية دقى عائشة ماتا النبي صلى الله عليه وسلم دينونا منه كنت واتو أبن ديشاه ودع الآلة تزومتك هن طوافي طواف الوداع take cewa hajajna ma'an nabi sallallahu alaihi wa sallam wato mun yi haji tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda kuma wannan ya faru ne hajjatul wada haji ta bankwana da annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi wato a shekara ta 10 da hijira wato annabi sallallahu alaihi wa sallama sannan wannan hajjin annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi ta ne tare da dukkan matan shi gabaki daya dukkan matan annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi tare da su wato wannan hajji shi yasa Aisha tace hajjina ma'an nabi sallallahu alaihi wa sallam mun yi haji tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam yace tace fa afadna yawman nahri sai muka gangaro wato ranar wato abin da ya shafi sallah ranar yanka ranar idi kenan nan afadna wannan ifada ta yawmun nahri kenan sun gangaro daga ina daga Muzdalifa zawwa wato Mina saboda gangarwa da ake yi ta abin da ya shafi haji Allah subhanahu wataala can yana cewa fa idza afattum min arafat fazkurullaha inda al-mash'aril haram ala aya akwai gangarwa ta warko shine a gangaro daga arfa a zo ina a zo muzdalifa a kwana sannan gangarawa ta biyu ita ce daga Muzdalifa a zo Mina, ta uku ita ce kuma daga Mina a tahi Makka domin a yi wato abin da ya shahi tawafi. To wannan lokacin da suka gangaro daga Muzdalifa zuwa ina? Zuwa Mina. Shi yasa ta ce yawman nahari, ranar sallah. Sai ta ce fahadatu Safiya. Safiya mata Annabi sallallahu alaihi wasallama, sai al'ada ta zo mata. Sannan kuma mun sani mai al'ada idan ta zo akwai abubuwan da ba ta yi, misali shiga masallaci da abin da ya shahi tawafi, kamar yadda wato a hadisin Aisha mun gani bayani ya gabata. To da al'adar ta ta zo mata, sannan kuma Annabi sallallahu alaihi wasallama fa'arada Annabi sallallahu alaihi wasallama minha ma yuridu ar-rajul min ahlihi, sai Annabi sallallahu alaihi wasallama yake bukata daga wajen ita Safiya game da mutum wato abin da yake bukata ga iyallan shi. Wato Annabi sallallahu alaihi wasallama yana nufin ya kusanci Safiya. Fa qalat Aisha, sai Aisha tace fa qultu, sai tace ya Rasulullah, ya ma'aikin Allah, innaha ha'idun, ai Safiya al'adar ta zo mata. Nan kaga Aisha wato tunda Safiya ta gayi mata cewa al'adata ta zo mata, shi yasa ta sanar da Annabi sallallahu alaihi wasallama, tace innaha ha'idun, wato ai ta kasance tana cikin al'ada. Qala, sai Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ahabisatunahi, yanzu ita zatta hada mu game da wato mu koma Makka, mu koma Madina a lokacin da muke so, saboda mai al'ada idan al'ada ta zo mata ai ba ita ba zuwa ta yi tawafi. Kenan bata je ba ta yi tawafi na ban kwana, saboda Makka idan zaka wuta kamar yadda hadisi na gaba zai zo ya kara mana bayani, bayan haji akwai tawaful wada, tawafi na ban kwana da kake yi. To idan al'adata ta zo mata, kenan hita tsarkaka za ta je ta yi wato tawafi. Shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yanzu zaka hana mu huta? Sai suka ce qalu ya Rasulullah, suka ce ya ma'aikin Allah, innaha qad afadat yawman nahari, a ai ranar wato abin da ya shahi yanka ta tahi, wato abin da ya shahi Mina ta tahi Makka ta yi tawafi. Ta yi kenan wani tawafi? Ta yi tawaful ifada. Kenan tawaful ifada ta yi shi. To Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fala, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ukhruju, to mu huto mu tahi. A wannan lafazi Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa aqra halqa, wannan malamai suka ce wannan addu'a ce, amma ba ana nihin wato hakikanin addu'a ake ma mutum, wanda Larabawa suna ma irin kamar raƙun mansu wannan addu'a. Aqra cewa yanzu raƙumin ya zamanto ba karare wanda bai aihuwa. Halqa kuma wadda'a ce ta Allah subhanahu wa ta'ala, wannan ya sa wata cuta a jikin shi wadda take sa gashi ya ki hutawa. To Annabi sai ya faɗi wannan, amma ba yana nihin wato wannan addu'a ga ita ba. Sai ce musu afafat yawman nahari, shin ta yi tawafi ranar sallah? Ta yi tawafi? Sai suka ce na'am, qila na'am, aka ce eh kwarai ta yi tawafi. Kenan ta yi tawaful ifada. Tawaful ifada shine tawaful hajj. Kenan me ya rage mata tawafi na ban kwana ne? Annabi sai ya ce fanfiri, to shikenan mutahi. To wannan hadisi yana mana nuni kan hukuncin wadda mai al'ada ta zo mata kahin ta yi tawaful wada. Tawaful wada, tawaful wada shine tawafi na ban kwana nan da aka sabko daga haji. Annabi sallallahu alaihi wasallam da aka sabko daga haji ya dakata a wani wadi, wanda mun gani jiya hadisin Aisha har take cewa yanzu ya Rasulullah, matanka gabaki ɗaya kowa da kowa zai koma da haji da umara, ni in koma? To a wannan wurin ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata ta je da ita da Abdurrahman, ta je ta Na'im, ta dauko niyya ta je ta yi umara. To Safiya ita ma kuma al'ada ta zo mata. To a lokacin sai Annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce to tunda ta yi wato abin da ya shahi tawafi na ifada, to famfiri, to muna iya wato mutahi. Kenan wannan hadisin yana karantar da mu irin yanda sahabbai suke wato kwaɗayin gaugawa akan su yi hajjin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kuma ya nuna mana cewa mafi yawan sahabbai sun yi haji tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam a hajjatul wada, saboda shela aka yi cewa fa wannan shekara Annabi zai zo ya yi haji. Shi yasa za ku gani a hajjatul wada Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ta wasiyoyi, yana cewa yana muna wasiya da kaza, yana kaza, yana kaza, ta abubuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi. Ha aya ta sabko kuma al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dina, annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan kuma yake sanar da mutane cewa falyuballigh minkum ash-shahidul ghaib, wanda ya halarta ya sanar da wanda bai halarci ba wannan hajjin abinda aka gani. Kinan kaga wannan duk wata alama ce annabi sallallahu alaihi wasallam yake sanar da mutane wato cewa akwai wato ban kwana. Sahabbai kenan da yawa sun zo. Sannan kuma wannan hadisin yana nuna mana irin bayani game da abin da ya shahi wani uzuri na mutum idan wato wani umarni yana nema ya haushi ko kuma wani abu. Yanzu nan uzurin ita Safiya saboda al'adar ta zo mata, kaga na farko Annabi sallallahu alaihi wasallama ya nema yana nema ya kusance ta, sai Aisha ta ce mishi wai ai al'adar ta zo mata. Kinan misali kai ne ka gani wani yana nema ya aikata wani laifi, abu wanda yake laifi ne a musulunci, saboda mutum ya kusanci iyalin shi lokacin da suke cikin al'ada haramun ne. Allah subhanahu wataala yana cewa fa'tazilun nisaa fil mahid. To ka gani kinan sai ka sanar da shi wato sai ka sanar da mutum abin nan da zaka aikata abu ne wanda yake ya saba ma shari'a. Kaga nan Aisha tunda tana sanar cewa ita Safiya tana cikin al'ada sai ta sanar da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sannan kuma a hadisin nan zan mu dauki mi tawaful wada yana sabkar ma mutum mace da take da al'ada idan bata samu ba wato hanya ko kuma saukin da zata je wato tayi tawaful wada saboda wato bulaguro na gaugawa tare da jama'a kuma wannan yake nuna mana cewa jama'an ma suna iya sujirata idan har babu wata damuwa hatta samu ta tsarkaka tukun hi a tawo. Kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam can me yace a habisatunahi, shin za ta tsaida mu? Kinan kaga yana ni za a tsaya sai an jirata. To amma da ke ta riga ta yi tawaful ifada, tawafi na haji, Annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace to a shikenan kenan fanfiri mutahi, kenan wannan tawaful wada ya sabka da ita wato saboda wannan. Sannan kuma babu wata fidiya akan ta cewa saboda uzuri bata samu bata yi tawaful wada, kenan babu wata fidiya wato akan ta, tunda Annabi sallallahu alaihi wasallama bai bayyana mana ba wato wannan. Sannan wannan yana nuna mana wato irin kyakkyawar dabi'a ta Annabi sallallahu alaihi wasallama game da mu'amalar shi wato da sahabbai gabaki daya. Haka kuma hadisin yana nuna mana cewa mace bai dacewa ta yi bulaguro ba tare da wato muhriminta ko kuma mijinta. Kaga nan sahabbai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi gaba ki dai tare da su yazo wato yayi haji. Sai malam yace al hadisu tasi' wal arba'un ba'da al mi'atayn an Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma qala umira an nasu an yakuna akhiru ahdihim bil baiti illa annahu khuffifa anil mar'ati al hajid. Wato Abdullah ibn Abbas yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa umira an nasu an umurci mutane an yakuna akhiru ahdihim bil baiti, ya zamanto wato karshen ahdihim ai gamuwarsu ya zamanto kayan su ta Makka bil baiti shine da dakin Ka'aba. Sai ya ce amma wa khuf illa annahu, sai dai cewa khuffifa anil mar'ati al haid, an rangauta game da mace wadda take al'ada. Makka idan zaka huto daga Makka ai ka tahi haji, abinda ake so na karshe kai shine wato ka je kai tawafi sai ka zo ka tahiyyarka tawafin ban kwana, shine ake cewa tawaful wada. Kinan kai wannan tawafin sai zamanto ka huto ka tahi. Sannan wannan tawafi wajibi ne ga dukkan wanda yazo yayi haji, kai tawaful wada da alhajj wajibi ne sai wanda uzuri yazo mishi, irin mace ce wanda misali al'ada ta zo mata, to wannan ya sauka. Malamai suka ce ya sauka daga kanta, wasu malamai suka ce a tana iya wato ta yi wanka ta tsabtace jikinta ta darme jikinta saboda kau al'ada ta zubo ta bata masallaci ta je ta yi tawafin ta hudo. Amma wasu malamai suka ce a yana sauka da ita saboda nan Safiya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu tunda ta yi tawaful hajj famfiri wato su tahi. Sannan kuma wannan hadisin malamai suka ce idan kai tawafil wada kai tawafin ban kwana, misali yau ka tahi kai tawafin ban kwana misali da wajen la'asa sai ka zo baka huta baka kwana a Makka, to wannan ya warware in ka kwana ya warware, in gobe zakka tahi kuma sai ka koma ka sake tawaful wada. So ake akhiru ahdihim bil baiti, kenan ya zamanto misali in aka ce yanzu yau, misali aka ce yau da asuba zakku tashi sai ka tahi kai tawafi na ban kwana a zo kawa asuba tayi kokari bi tayi kun shiga mota kun tai aka zo asuba ba tayi ba kuka waye gari ba tayi ba a aka kwana to sai ka sake dawai na ban kwana sai ka sake tawafin ban kwana ko kuma aka ce tunda sahe yau zaku tai kaje da asuba da kai sallah asuba a masallaci sai kai tawafi na ban kwana ka zo ka kulle komin ka a aka ce a jirgin ku yana Niger bai taso ba sai da kuka kwana hewa shagari kuma zaku tai to kwanan nan da kuka yi tawafin ka ya warware sai kaje ka sake tawaful wada kenan wannan duka wato haka shari'ar musulunci wato ta sanar da mu sannan kuma rukhsa sauki ga wanda take al'ada saboda safari idan saboda bulaguro idan ya zamanto batta iya samun wato tsayawa ta samu wannan wato abin da ya shahi tawafin kenan wannan yana safka daga kanta kamar yanda wato ya gabata sai malam yace al hadithu al 50 ba'da al 200 an abdullahi bin umar radiyallahu anhuma qala ista'dana al abbas bin abd al muttalib rasulullah sallallahu alaihi wa sallam an yabita bi makkah layali mina layali mina min ajli siqayatihi fa adina lahu wato wannan hadisi shi kuma riwaya daga abdullahi dan umar irta Allah ta tabbata a gare su yake cewa ista'dana al-abbas bin abd al-muttalib al-abbas dan abd al-muttalib amma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tambayi isti'dani daga wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama an yabita bi makkah da ya kwana a makkah yaushe ne shine yace layali mina kwanakin mina shine ayyamut tashriq yanan tun daga ran sallah 11 12 13 ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya kwana a makka min ajli siqayati saboda shayarwa da yake saboda mun sani abin da ya shahi kula da ka'aba da abin da ya shahi wato shayar da ruwa ga alhazai wannan yana bangaren abin da ya shahi wato famiyin annabi sallallahu alaihi wasallam ta su wato bani hashim kenan abdul al-abbas a wajen su yake sai tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya rasulullah yana nema a bashi izini ya kwana a makka saboda wanda yake haji kwanakin mina bai dacewa ka kwana a makka ko kuma a wani waje in ba a mina ba sai a mina zaka kwana ko kaje kai tawafi na misali tawaful ifada tawaful hajji da ake yi ranar 10 akai ka tari kai latti to ya zamanto kwanan ka a mina ya zamanto ka dawo duk yanda ake cika ka dawo ka kwana wato amina to al-abbas sai ya tambayi izini daga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda yazo aje rijiya ta zanzam su janyo ruwa a kawo dan ayyassare ma al-hazai ruwan da zasu sha to kaga saboda wannan ne ya tambayi izini sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi izini fa adina lahu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi izini cewa ya tahi babu dahi wato saboda wannan wato suƙuya da suka kasance wato suna yi kenan wannan yake nuna mana inda uzuri babu lahi kai ne jagora na jama'a a makka antai sai zamanto ka tahi kula da yanka wato abin da ya shahi wato hadaya ta alhazai to dole kuma kai ne yana buƙatar ya zamanto kana tsaye to wannan babu lahi wato idan baka kwana ba amina ko kuma ka tahi hidiman mutane kake hidiman al'umma kake kuma ka hau haji kuma dole sai ka tahi sawa'un bangaren abincin mutane ko kuma bangaren wani abu ne na alhazai to wannan shi ma malamai suka ce babu laihi idan baka kwana ba wannan kwanaki na 11 12 13 wato idan baka kwana ba amina saboda uzuri kenan duk wani uzuri da zai zo maka saboda hidima ta al'umma da ake yi kenan wannan malamai suka ce babu laihi mutun kenan kwana na mina yana safka wato daga kanshi sannan kuma wannan yake nuna mana idan da shugaba ake tayi ake tayya kenan kamata yi wani kahin yayi tasarrufi kahin wani ya aikata wani abu a sha'anin da ake tahiyya ta jama'a kenan ya tambayi izinin wannan shugaban koda kwa ya kasance shugaban wato ko wani kahin shi ko wani abu makamancin haka kenan babu laihi kenan ka tambaye shi wato ya baka izini sannan tukun ka tayi kada ka zamanto kai abin ka haka gaba gadi sannan wannan hadisin yana nuna mana tun abin da ya kasance wato wajibin wannan yana sabka na wato kwana a mina inda rura wato tazo sannan kuma sahabbai yanda suka kula da wato irin taimaka ma wato junan su taimaka ma mutane, taimaka ma alhazai, wanda har yanzu zaka gani yanda ake hukumar Saudiya suke taimaka ma alhazai irin 10 na Zulhijja idan ya kama a Makka. Zaka ga irin abinci da ake zawwa, ana ruwan sha ne, abinci ne a tsare, ko kana tayya zaka ga ana raba abinci, ana sabil sabil sabil, zaka ga kowa da kowa amsa yake, wani kana ji mai kudin garin ku ne ka ganshi a layi yana amsar sabil. To gabaki daya suna tashi da wannan hidima, irin alkhairan da ke cikin kwanukan wannan na goma, wato ta karshe kamar yanda ya tabbata a cikin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallama. Sai malam yace wa anhu, haka dai ruwaya daga shi Abdullahi dan Umar yake cewa qala, yake cewa jama'a annabi sallallahu alaihi wasallam bainal maghrib wal isha bi jam'in likulli wahidatin minhuma iqamatun wa lam yusabbih wa ala isri wahidatin minhuma. Wato shi Abdullahi dan Umar yake cewa jama'a annabi sallallahu alaihi wasallam bainal maghrib wal isha, annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama tsakanin magruba da isha'i bi jam'i a Muzdalifa. Jam wannan ana kira isuna ne daga cikin sunaye na Muzdalifa. Yace li kulli wahidatin minhuma iqama, sallan magruba kowace da magruba da isha kowace an mata iqama. Yace walam yusabbih wala ala isri wahidatin minhuma, sannan bai yi ba wato nafila a bayan sallai ko kuma bayan kowace salla daga su, ala isri wahidatin minhuma, babu salla a ciki da bai da nafila. Kawai da aka zo wato daga Arfa, idan muka ce daga Arfa da yaushe mutun yake hutawa daga Arfa, shine idan rana ta fada. Idan rana ta fada kuma daga Arfa ba za a tsaya a Arfa ba a ce anan za a yi salla ta magruba, dole sai an zo Muzdalifa, ko mun tahiyya da za a yi sai an zo Muzdalifa. Allahumma sayyidi in al-fajr zai keto maka kafin ka iso Muzdalifa, kenan lokaci zai huta na magruba da isha, kenan a lokacin nan sai kai salla in baka iso ba Muzdalifa. Kenan kuma idan ka zo Muzdalifa, sallan magruba da isha igama su ake ayi jami'i, kenan zaka yi jami'i kamar yadda a Arfa ka gama mine azawar da al'asr. To haka magruba da isha idan ka zo Muzdalifa zaka yi jami'in su, zaka hada su, sannan idan ka zo ka hada su babu wata nafila da zaka yi, kawai an zo ayi kiran salla an tada iqamar magruba sai ayi salla, ana salam cewa kuma sai a tashi a tada iqamar isha'i, sannan idan an tada iqamar isha shi ma kawai sai a salamci, babu wata nafila da zaka yi, kawai sai dai ka je ka samu waje ka kwanta ka huta, saboda akwai aiki a gaban ka, daman ka kwaso aiki. Saboda daga Arfa, tun Arfa ka yi ta ibada ka gaji da Allah ka gaji, saboda lokaci ne zababbe na ibada, tun daga bayan sallar azhar an ce a gama azhar da la'asar, saboda ka samu lokaci da zaka yi ta bautawa Allah. Ga irin wajen Saudiya, wajen Arfa gona ce, daji ne, ga duwatsu, ga sahara, ga zahi, ga zahi, kenan zaka ka yi ibada sosai, kuma ka gangaro Muzdalifa la'alla wajen tahowa a kafa ka taho ka gaji, idan a mota ma ka taho, yanda jiya mun bada misali irin yanda zahama ke da kai cincurundun jama'a sama da mutum miliyan 2 sun zo waje guda an yi haji, za a koma ka ko a mota kake ka gaji da zama kafin a isa Muzdalifa. To an gaji kenan kana isarwa, abinda zaka yi shine kai sallah, kana yin sallah kuma sai ka kwanta ka huta, wanda haka Annabi sallallahu alaihi wasallama suka yi, busiba wata nafila anan, saboda kuma da sahi ai kana da aiki, daga nan ina zaka yi da sahi? Da sahi zaka nihi wato Mina ka je kai jihwa, bancin kai jihwa ka je kai wato abin da ya shahi yanka, bancin kai yanka kai aski, bancin kai aski kai tsawaki, kaga kenan akwai aiki. Kenan dole mutum ana so ya samu wato ya zamanto ya huta, kenan shi yasa nan Annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo Muzdalifa sai ya gama sallan magruba da isha'i, sannan kowace ya mata iqama, sannan bai yi ba wata nafila a tsakankanin su. Kenan wannan hadisin yana nuna mana halaccin gama sallar magruba da isha'i a Muzdalifa, sannan kuma kowace farilla idan zakai ta, to yana tana buƙatar ka mata iqama, ka tada mata iqama, kenan kowace farilla tana buƙatar wato iqama. Sannan kuma babu halaccin cewa mutum sai yayi wato kowace irin nafila ce wato a Muzdalifa, babu nafilar da ta zo cewa za a yi. Malamai suka ce hatta da abin da ya shafi shafa'i da wutiri, haka kuma baka ce ba a Muzdalifa ka tashi da dare kai kiyamul layl shi ma bai zo ba haka baka ce baka tashi kai ta addawoyi shi ma bai zo ba abin da yazo kawai shine ka kwanta ka huta sanan wannan duka sauki ne na shari'ar musulunci dan takhaffafa ma abin da ya shahi alhazzai wanda suka ta yi aikin haji saboda abin da ya shahi yauni da mashakka cewa wato irin yanda suka tashi da ayyuka ga sunan sun yi arfa kuma gobe da sahi akwai ayyuka abin da ya shahi wato mina wasu malamai sun yi sabanin shin annabi sallallahu alaihi wasallam anan da ya gama bayin tsakanin magruba da isha saboda uzuri ne na bulaguro ko kuma saboda wato uzuri na wato abin da ya shahi aikin haji to duka dai malamai suka ce wannan abin da ya shi sunna shine Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi dan ya gama wato abin da ya shahi abama shari'ar musulunci sauki gashi dama ana cikin bulaguro kuma ga abin da ya shahi aikin wato abin da ya shahi haji sai malam yace babul muhrim ya'kul min saydil halal kenan malam zai shiga sabon babu da kai sai lokaci na'am yace baban al muhrim wanda yake dauke da ihrami kenan wanda yake cikin aikin haji ko umara ya akulu min sayril halal wato yaci daga horautar alhalal shine mutumin da ya kasance ba cikin aikin haji ba yake ko umara nan almuhrim mutumin da yake cikin aikin haji ko umara alhalal kuma mutumin da ba cikin aikin haji yake ba kuma ba umara ba wanda mun sani wanda yake cikin aikin haji bai halatta yayi horauta ya ayyuhal ladzina amanu la taqtulu sayda wa antum hurum وحرم عليكم الصيد البري ما دمتم حرما واتقوا الله الذي اليه تحشرون ثم لا يجي الحديث الثاني وخمسون بعد المئتين عن ابي قتاده الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه فصرف طائفه منهم فيهم ابو قتاده وقال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي فاخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا احرموا كلهم الا ابا قتاده فلم يحرم فبينهم يسيرون اذ راوا حمر وحش فحمل ابو قتاده على حمر فاقر منه اتانا فنزلنا واكلنا من لحمها ثم قلنا انا اكل لحم صيد ونحن محرمون فحملنا ما بقي من لحمها فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك فقال منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها قالوا لا قال فكلوا ما بقي من لحمها وفي رواية قال هل معكم منه شيء فقلت نعم فناولته العضد فأكل منها wato wannan hadisi shi kuma hadisi na Abi Qatada al-Ansari yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kharaja hajjan wato annabi sallallahu alaihi wa sallama ya huta wato domin yin haji yace fa kharaju ma'ahu sai suka huto tare da shi sahabbai kenan fa sarafa qa'ifatun minhum sai annabi sallallahu alaihi wa sallama wato ya sanya wasu jama'a wato su zamanto wato fihim abu qatada cikin su akwai abu qatada yake ce musu khuzu sahilal bahri hatta naltaqi kubi wato gabar teku har sai mun gamu wato a can gaba wato wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya huta ne a zulqa'ida ta shekara ta 6 daga hijira ba kenan hajjatul wada bane ba kenan sulhul hudaybiyya sannan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ji labarin cewa wasu daga cikin mushrikai suna nan wato sun sabka a wani wadi saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam to sai ya raba jama'a ta musulmi yace wasu daga ciki to su bi gehen teku gabar teku su bi daga nan mu kuma mu bi daga wannan hanye kenan wasu sun bi dama su kuma annabi sallallahu alaihi wasallam sun bi wato hanyar makka to Abu Qatada yana daga cikin wanda suka bi hanyar wato gabar teku yace fa akhazu sahilal bahr sai suka bi gabar teku yace falamman sarafu ahram wato da suka je can sun yi seti da miqati na wato Zulhulaifa wasu daga ciki sai suka dauki ihrami tunda annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma daga Madina zai fito daga Zulhulaifa ya dauki ihrami ya dai su kuma yadda suka je can sai da suka yi dabara da Siti da Zulhulaifa sai wasu suka dauke Irani a cikin tawaga ta Abu Qatada suka ce illa Abu Qatada sai dai shi Abu Qatada bai dauki ba ihrami bai dauki ba ihrami yace fa baina hum yasiruna yayin da suka kasance suna tahiya kenan waccan tawagar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya raba yace izra'u humra wahshin sai suka gani jakin jeji da suka ga wannan jakin jeji shi kuma Abu Qatada yana can yana sha'anin shi bai gane shi ba su kuma suna dauke da ihrami suka rasa ya za a yi ga jakin jeji da an haroto shi da an ci nama amma kuma duka suna ihrami sai Abu Qatada shi kuma yana can sha'anin shi ya sadda kanshi a wata ruwaya yazo sai suke ma junan su dariya suna dariyan nan Abu Qatada he ya dago kai da ya dago kai he ya tsinkayo wannan wato jakin jeji sai zabura ya hau wato dokin shi da ya zabura ruwaya ta zo cewa yace ma wani daga cikin su ya bashi su wato takobin shi gashi nan kowa ya ki bashi saboda kai ya taimaka mishi suka ki bashi he da ya sabu ko ya dauki takobin shi ya hau ya tahi shine yace fa hamala Abu Qatada ala humrin sai ya je ya kai musu farmaki wannan tawaga ta jakin jeji fa aqara minha atana sai ya samu wato ya soke ɗaya daga cikin jakin jeji ta matar shi kenan mace kenan ce fa nazalna da yazo ya soke shi yazo ya kada ya yanka aka daidaita shi kadai duka yayi wannan aikin saboda babu wanda ya kama mishi yace fa nazalna sai da sai da komi ya gasa sai suka sabko wa akalna min lahmiya sai suka je wa suka ci nama amma su ba su kama ba komi ba su taimaka ba komi sun makulna suna cikin naman nan ciki ya fara daukowa ka san dai ciki ya fara cika ake tuno wani abu ciki ya fara cika sai suka ce kai ana akulu lahma saydin yanzu mun ci naman harauta wa nahnu muhrimun alhali muna dauke da ihrami to ya za a yi sai suka kame yace fa hamalna ma baqiya min lahmiha sai muka dauki abin da ya rage na nama suka ci gaba da tayyasu yace fa adrakna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam har suka je suka samu annabi sallallahu alaihi wasallam fa sa'alnahu an zalik suka ce ya rasulullah ga fa naman jakin jeji da muka kamo yaya kuma mu muna ihrami amma mun ci yaya ne wannan annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace musu minkum ahadun amarahu daga cikin ku akwai ɗaya wanda ya umarce shi yace Abu Qatada ga jakin jeji zai ka kamo je ka kamo mana ko kuma je ka kamo mu ci an yahmila alaiha aw ashara ilaiha ko kuma akwai wanda ya mishi nuni ce gashi can ga jakin jeji tashi je ka yace suka ce qalula suka ce ya rasulullah babu ko guda qala fa kulu ma baqiya min lahmiha sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce to ku ci abin da ya rage na naman nata a wata ruwaya yace hal ma'akum minhu shay to kun zo da guzurin naman ma da kuka horauto qultu fa qultu sai yace na'am eh kwarai ya rasulullah akwai yace fa nawaltuhu al'adada sai suka mai kama annabi sallallahu alaihi wasallam damsi fa akala minha sai yace daga wato wannan damsa kenan wannan hadisi ya nuna mana hukuncin cin nama na horauta wanda mutumin da ba cikin ihrami ba ya horauto ku kuna cikin ihrami wanda bai cikin ihrami yayi horauta to ya halatta ku ci wannan nama amma da sharadi matakar ba ku taimaka mishi ba matakar ba ɗaya ba ya nuna mishi cewa ga abin horauta ka je ka horauto to shi yasa kenan in ya horauto nashi kenan wannan ba laifi kuna iya ci sannan wannan hadisi yana mana nuni cewa idan da jama'a ake tare kai ka samu wani abu ba ta zaka kai ba dan tsako samu ka kinaka cewa a wannan abu kai kadai ka same shi a jama'a ma suna izawa su ma musharaka a ciki wato su zo su ga mu a zaman to an ci wannan abu kenan wannan duka ba laifi bane ba sannan kuma wannan yake nuna mana cewa idan wani mas'ala ta zo ma mutum wanda bai sani ba abin da yafi dacewa shine ya koma wajen malamai kaga nan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da suka zo ya zamanto suna cin naman su suka ce kai ka aje ko bai dace wa a ci sai suka koma wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma game da abin da ya shahi rabuwa ta jama'a idan ana tare an yi so a yi tayyiya tare amma idan haja bukata ta gabatar cewa ana iya a rabu wasu subinan to wannan duka malamai suka ce ba laifi bane kamar yadda na annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ji labarin cewa akwai wasu abokan gaba da suka yada wani zango a wani waje sai ya raba al'umma yace to a rabu gida biyu saboda wato tsaro sannan kuma wannan yana nuna mana irin wato takatsantsan na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam game da cin wato wani abu wanda ya zamanto ko haramun ne ko kuma bai halatta ba wato gare su sanan kuma irin wato ya halatta a ci naman jakin jeji jakin gida shine aka haramta jaki na gida haramun ne a haramta shi Allah ya haramta shi alshanar sallallahu alaihi wasallama a yakin Khaibar gazwatu Khaibar aka haramta wato jaki cin jaki saboda ai kai zo ta Khaibar sahabbai suna da karancin guziri an zo an kai an ware yanka jakkai wani daga cikin sahabbai yazo ji Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya rasulullah duk an cinye jakan Annabi ya kyale ya ƙara dawowa cewa fa ya rasulullah duk an cinye jakan nan Annabi ya ce to ku san da cewa fa Allah ya haramta muku naman jaki nama kaga kuma sahabbai idan aka ce Annabi ya ce kaza haramun ne a shari'a kai tsaye ake umarta kai tsaye ake dorawa shi yasa Imam al-Ahdari malam mai Abdurrahman al-Ahdari yace wala yuhillahu an yu'akhira at-taubata hatta yaqula hatta yahdiyanillahu bainahu min alamati shakaya kenan wannan kaga da aka zo jaki yana saman tukunya yana ta dahowa kuma ana cikin yunwa Annabi yace haramun ne aka juye tukunyoyin gaba daya haka ma giya lokacin da aka haramta giya kai tsaye jama'a sun tsima ma giya tayi daidai sha kawai aka ce to fa an haramta giya Allah subhanahu wataala ya haramta giya sahabbai suka ce he dai kai Madina kana ganin koramar giya kowa zubda yake to haka ake so game da mutum mummuni lokacin da aka ce ma Abu Annabi ya hana ko kuma addini ya hana ka nisance shi ka bar shi kada ka ce a yanzu bari mu yi na karshe saboda baka san ba ka kai ka'ida sashi ko kuma baka ida sashi ba la'alla kana cikin na karshen kuma Allah subhanahu wataala ya wannan yanka shi yasa wala yahillu lahu an yu'akhira taubata bai halitta mutum ya zamanto ya wato ya jinkirta tuba hadisi na karshe mallan yake cewa an sa'ab ibn juthama الليثي رضي الله عنه قال أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمار وحشيا وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم وفي لفظ لمسلم رجل حمار وفي لفظ شق حمار وفي لفظ أجز حمار وجه هذا الحديث أنه ظن أنه السيدة لأجله والمحرم لا يأكل ما صيد لأجله وتوانا حديث رواية تصعب بن جثامة الليسي يرد الله تتبتع أغريش أنه أهدى تيوى يا أيوى النبي صلى الله عليه وسلم هدية يا مشك وتا وتوتا وتو حمار وحش وتو جكين جيجي وهو بالأبواء ينا ورند أكتما الأبواء كو بودان كو كما ورند أكتما ودان سكن كان هنية شتمكة مدينة yace faradahu alaihi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya maida mishi wannan kyautar da ya kawo falamma ra'a ma fi wajhihi da inda ya gani cewa fa ya kama annabi kyauta kuma annabi ya mayar mishi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya gani huskar shi kamar ta saki daman labarin zuciya a tambaye huska qala sai yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace mishi inna lam narudduhu alayka sanda cewa fa bamu mayar maka ba wannan naman da ka kama na kyauta illa anna hurumun sai ba da cewa ba dan mu muna cikin ihrami to shi wannan kuma Annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya huta hajjatul wada lokacin da ya huta hajjatul wada har sai da yazo wato wurin da ake cewa al-abwa ko kuma widdan sai shi wato wannan daga cikin Sa'ab bin Jusama sai gaugawa yaje ya farauto wato jakin jeji dan ya kama Annabi sallallahu alaihi wasallam to ka gani nan Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya sanya farauto ne dan su dan shi sai ce mishi a'a mu muna cikin ihrami kenan wannan yake nuna mana me ihrami idan aka je aka maka farauta to baka ci ba din dan kai aka yi ta kaga ta can Abu Qatada shi yaje ya farauta shi ba dan yazo ya kama jama'a ba shi kawai yaje ya nema ya yi farautar shi abin da ya samu ya samu da yazo ya gasa kuma duka suka ki gyara ma suka hana shi suka taimaka mishi sai da aka zo ci sai suka samu suka ci to nan kuma shi ya farauto ne dan su wadan aka ma Annabi sallallahu alaihi wasallam alani Annabi sallallahu alaihi wasallam yana wato wannan sai ya ce inna lam narudduhu alayka umme da ma ba wannan illa anna hurumun sai face dan muna cikin wato ihrami a wani lafazi na musulmi yake cewa rijal himal ya kawo mishi kenan cin ya kafa ta wato jakin a gashe ko kuma shiqahu an tsaga shi an raba an kawo ma annabi ko kuma ajazahu shine karshen wato himar in ya kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallama kina wannan duka lafazin bayya kore wata ma'ana mala yace waju hadal hadith shine annahu zanna annahu sida li ajli annabi sallallahu alaihi wasallama ya zatan cewa wannan yayi musu farauta ne dan su shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya mida sai mala yace ma wal muhrim la ya'kulu ma sida li ajli wanda yake ihrami baya cin abinda aka farauto dan shi baya cin abinda aka farauto dan shi kenan abinda kake cikin ihrami in wani ya farauto shi dan karan kanshi ya farauto ma kanshi kana iya kaci amma in dan kai aka farauto kenan wannan ba za ka ci ba kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kenan wannan hadisin wato shi yake karantar da mu kuma yana nuna mana irin yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karbar wato kyauta sadaka ce annabi bai ci annabi bai cin sadaka amma kyauta idan aka ma annabi yana amsa da yawa mun gani annabi sallallahu alaihi wasallam a wani mishi kyautar riga an mishi kyauta abu amma kuma idan ya ga abin bai mishi ba ko kuma saboda wani abu sai ya mayar mata amma da ya mayar mishi kuma da ya gani wancan ya saba huskashi ta sake sai ce to ga dalilin da yasa na mayar maka shi kuma wancan wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya maida mishi riga yace mishi mene yace mishi sake mishi wannan riga in akwai wata wannan rigar tana da zani saboda yana shagaltar da shi wato da wasu abubuwa sannan kuma wannan hadisin yana nuna mana halaccin cin wato jakin jeji game da mutumin da ya zamanto ba mai ihrami ba in ya ba wanda aka farauto dan shi ba kana cikin ihrami amma ba a farauto ba wato wannan farauta wato dan kai nan mallan ya kawo mana karshen wato wannan babi kuma shine karshen kitabul hajj da fatan abinda muka dauka daidai a cikin wannan littafi Allah subhanahu wataala ya ba mu ladan gaba daya kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana ya shahe shi daga cikin zakatan mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.